أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya tara mu a wannan unguwa ta Franco yau muna 21 ga watan 8 hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam 1440 wanda ya daidai da 26 ko da 7 da 7 ga watan 4 2019 muna wata Allah subhanahu wataala ya mana gamankatar cika wanda za mu bari insha Allah ba tare da tsawaitawa ba za mu dan farkar da junan mu wani abu wanda yake da muhimmanci shine wani hadisi da za mu karanta wanda annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin yana karantar da mu duniya kama a ce menene duniya meye tarifin ta ya zai mutun ya musalta in aka ce ma wane ne kai kana ya ce dine wane dan wane shi kan wane to a ce ma misali menene duniya wani irin bayani zaka yi micece ita to annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisi yake karantar da mu cewa ita duniya ga ma'ana madmunin ta abinda zan kusa ita ce wacce wacce hadisi ne na abdullahi dan jabir radiyallahu ta'ala anhu yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama marra bi suqin wan nasu kanafaihi annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya wuce a kasuwa kasuwa tayi kasuwa ana cin kasuwa mutane sai cincirundu a kowane bangare famarra bi jadiyin asak mayit annabi sallallahu alaihi wasallama a gehin kasuwan sai ya ga wani dan akuya macece wanda kuma yana da illa shine kunnuwan shi kanana ma'ana kinan ba cikakke bane fa tanawalahu sallallahu alaihi wasallam fa akhadha uznaihi sai annabi ya kamo kunnan da shi wani dan akuya macece summa qala sai ya nuhaci yan kasuwa sai ya ce musu ayyukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bi dirham wa zai sayi wannan da dirhami guda sallallahu alaihi wasallama kirena su yi musu fadakarwa kuma akwai abin da yake so ya kai su fa qalu sai kowa ya maido hankalin shi sai suke cewa ma nuhibbu annahu lana bi shay'in gaskiya mu ban mu iya sayan wannan ko da dabe ko da kwandala ko tan ma ba wanda zai iya sayan wannan wa ma nasna'u bihi suka ce to mi zamu yi da shi ma idan mun saya ثم قال سي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اتحبون انه لكم يزو بري زان باكو كيوتا فما سي كون بار درهمي غدا قالوا سي suka ce wallahi ai sai da suka sa rantsuwa suka ce law kana hayyan kana aiban suka ce ai wannan dan akuya mai karamin kunne macece ai koma da araye yake to mu mallake shi ma aibu kamar abu ne na kaskanci a larabawa tunda su suna kiwon raƙuma ne a ce dan akuya kuma shi ma mai illa wanda yake da matsala kuma macece sai suka ce innahu asak ai matsalar shi mai karamin kunne ne fa kaifa suka ce taqaqawa huwa mayitun kuma macece illa guda biyu fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa wallahi yace to ina muku rantsuwa da Allah لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ to kusancewa duniya ta yi zamo abu mara daraja mara kima mara matsayi a wajen Allah game da wannan dan akuya da kuke gani macece mai illa rawahu imam bukhari wannan hadisi ne imam bukhari rawato shi a cikin kitabu zuhud war riqaq annabi sallallahu alaihi wasallam anan darasi ne yake so ya ba mu darasi na farko sallallahu alaihi wasallam yana so ya karantar da mu mecece ita duniya me darajar ta menene kimar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ahdisi da yawa ya irin waɗannan maganganu. Allah madaukakin sarki shi ma ya ayoyi sun fi a irga akan cewa yana mana bayani ita duniya ga yanda take. To dan muka dubi wannan hadisi sai muka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na farko dai yazo kasuwa, kuma duk wanda ya san idan an je kasuwa babu abin da yake sai dai sayar da sayarwa, ba wani shawara bane yake, ba wani wuri bane na neman ilimi, a'a wuri ne na neman mi, na neman duniya, duniya ce ake nema. Wanda zai saya wani ya saida, wanda ya guddo nashi wanda ya aje a can ya saida, wani kuma ya saya ya je aje shi ma a gaba ya zo ya saida, wanda ya ci riba wanda ya fadi. To manzo sallallahu alaihi wasallama wannan darasi da yake nuna mana a wajen shi yayi shi shine kana iya cewa duk wanda yake kasuwa yana neman duniya. Dadda abin da zaka samu a kasuwa, abin da ya shahi sayar da sayarwa da riba, babu wani abin da mutum zai ta yi lahira da shi, duka abubuwa ne na duniya. To manzo sallallahu alaihi wasallama sai yake so ya karantar da su waɗannan ƴan kasuwa. To duk abin da kuke ganin nan na kasuwanci da kuke yi, da abin da kuke saya, da abin da kuke saidawa, da mai kuɗi, da wanda shi kuma yanzu ne yake nema, to ya san cewa ma wannan abin ba shi da wata daraja. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya huto zahiri, dan kamar yadda ake cewa bil misali yaqtadiru maqal, misali yana hudo a bahili. Yanzu misali inda sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ce musu ai wannan kasuwanci da kuke bai da amfani ai abu ne walakantacce da sauransu, to ba kowa ba zai iya fahimta kai tsaye, wani ma zai ga an shiga rayuwar shi. To amma sallallahu alaihi wasallama tunatarwa ne yake yi, da kuma da ake kira shi ne al-murabbil awwal, wanda yake hanya ta karantarwa ko ta faɗakarwa ta farko shine sallallahu alaihi wasallama. Sai dauko wannan akuya mai illa guda biyu, ga illa ta kasancewa shi halittar shi tana da ƙasa shi dan akuyan, kuma illa ta biyu macece ne, sai ce musu to wa zai saya wannan. Kene zu duk wani wanda yake da abin saidawa duk darajar shi ko da zinare ne ko azurfa ne, in dai ana magana ne akan abin da ya shafi duniya ko kuma menene abubuwan duniya, to kamar ka dauki misali shi wannan dan akuya wanda baka iya komi da shi, baka iya wani amfani da shi, ba wani abu bane mai daraja mai kima. To sallallahu alaihi wasallama yake so ya nuna musu, ya janyo hankalinsu, ya tattaro hankalinsu gaba daya, dai ya nuna musu ga daraja irin wannan abin da suke fafutuka. To kenan abu na biyu kuma, gashi macece musse ne, babu ba za a ci ba, ba za a yi wani amfani da shi ba, bari ma dai sai dai aje aje har da shi. To kenan wanda sai ya nuna maka cewa lalle ne tabbas dukkan irin wannan aiki da suke na kasuwanci abin da zai tabbata ga mutum wanda yake da niyya tayyiba, wanda yake neman duniya ko kuma neman arzikin shi don taimakon addini, don shi ne abu na fari. Taimakon addini, in ya so taimakon kai, in ya so taimakon wani wanda kuma ma'ana ya wuce addini, bai kai addini bai kai ba kai, kenan makwabtaka da ƴan uwa da ƴan wasu amanan arziki da wasu mabukata. To amma kamar yadda salaf suke cewa addini shine muqaddamu ala kulli shay, yuqaddamu ad-din ala al-mal wa ala an-nafs, akwai inda mutum yake gabatar da addini akan kan kanshi, ko ka mutu ko ka rayu addini ya ci gaba, ka mutu addini ya ci gaba, dukiyarka ta kare gaba daya dan addini ya ci gaba. To amma babu inda ake gabatar da rai ko a gabatar da dukiya game da addini illa irin yanayin da muka samu kanmu a yanzu, da cewa mutum zai iya gabatar da komi, zai iya sarrafar da komi akan ya samu abubuwa waɗanda suke na rayuwar duniya wanda bai da alaka da su. Ta hakika a nan duniya yana da alaka da su, amma idan muka dibi wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake karantar da cewa yatbal mayyit salasan, abubuwa guda uku yake bin wanda ya rasu: almalu wal ahl wal amal, aikinka, dukiyarka, iyalinka za su zo su biyo ka zuwa kabari, biyu za su koma, inji manzon tsira sallallahu alaihi wasallama, da aiki iyali da kudi sai su koma a maida su gida. Wannan sun zama ba naka ba, aikin ka shine zai kasance tare da kai. Kenan misali anan annabi sallallahu alaihi wasallama abin da yake so ya karantar da mu, ko abin da nake so mu gane shine cewa in dai ba irin yanayi ba namu na yanzu, yanda rayuwar salaf ta kasance tun daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shine shugaban salaf, mana marigaya na gari wanda ya kamata a yi koyi da rayuwarsu domin samun tsira
za ka ga cewa suna gabatar da addini akan dukkan komai dukiya ne ko rai wanda kuma shine abu wanda yake da hakika kenan wannan hadisin wanda guda uku zai iske mutum kabari biyu su dawo yake karantar da kai hakikanin wane ne kake da alaka da shi da mutu da kotu shine aiki zai bi ka zuwa kabari zai bi ka haye zuwa gobe kiyama ranar da za a tada mutane domin hisabi aikinka amma waɗannan sauran kwata-kwata ba a magana su kenan mu yanzu yadda muka alakantar da kanmu da su waɗannan abubuwan abin da ya shafi kai mutum yana so ya ci mai kyau ya sa mai kyau abubuwa na jikin shi dai yana kallon jikin shi ko kuma a dukiyar shi kawai ke kallo ya za ya ta haɓaka ya za ya ta ƙaru ya za ya ta yi komi amma ba shi da wata niyya mai ƙarfi ta addini ko kuma idan karan kanshi ne abubuwan da yake da ɗawainiya na kanshi bai da wata niyya ƙwaƙwara ta addini addini sai ya zama karazibi sai zama to duniya take da daraja game da shi to kun ga wannan hadisi na Manzon sallallahu alaihi wasallama shi kuma bai yake karantar da mu darajar duniya kamar ka ga wani abu macecce a daji wannan shine darajar duniya wai in ma tana da kuma macaccen ma a ce mai illa kamar a ce wani mai cirarren kunne ko wata akuya wanda kafa ɗaya gare ta ko wata makamniya kuma ta mutu illa bisa illa to idan kana neman sanin duniya idan kana son ka san mecece ita ka misalta ta da wannan to wannan annabi sallallahu alaihi wasallama abin da yake karantar da mu kenan mu san hakikanin ita wannan duniya kuma malamai salaf sau da yawa suke karantar da mu cewa a duniya daru mamarin ma'ana kamar mutum ne zai wuce wani ya taso daga jifa ko daga gabas zai yamma yamma da sauransu ya zo zandar an ce za a kwana gobe a wuce kawai ya baje kaya ya wuddo ya kira ta ya yake huta komi ya baza shi alhali kuma gobe za a wuce to kaga wannan ba al'ada bace ta mutum wanda yake nutsatsi akan cewa ko wucewa zai to wannan shine misalin mu da duniya mun zo mun baje kowa ya baje kafa alhali kuma wucewa za a yi kamar da Abdullahi dan Abbas Abdullahi bin Umar yake cewa kun fi duniya ka andan gharibun aw abiris sabil a kowane hali mumuni mai imani mai cikakken imani abinda ya dace ya kasance a cikin duniya kamar mai matahi ne kawai ka zo ne ka zo ka wuce ko wani bako ne ya zo gari kamar da Hausa suke cewa bako mai wucewa dole in dai an cewa da bako ne to kusan wucewa zai to dukkan mu baki ne a duniyar nan to saboda haka ashe wannan hadisi bai yake karantar da mu idan muka san hakikanin duniya me ya dace mu kenan dole mu zama da ita zama wanda yake na mai hankali mene ne zama wanda yake na mai hankali kenan na daidai ba za ta rudar da kai ba kai ba za ka yi sake da wannan ya zama to ibada ita ce a gaba bauta Allah da sauran abubuwa kenan kada mutum ya sake ita wanda ba ta tare da shi abin da shahi dukiya ne ko abin da shahi kai ne ya zama to ya rinjayar da shi ya ja shi game da addini sai mutum ya ji a gobe kiyama Allah kiyaye sai ciza yatsa ya kulu ya laitani qaddamtu li hayati to sai dai kuma a lokacin da nadama ba ta aiki wasu ma su ce ya ubangiji a maida mu sai Allah ya ce ko da an maida sun ma haka ne kenan saboda ba a ma fahimci ba ita mecece duniyar to nan sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin hanyoyi wanda ya tarbiyyantar da sahabbai tsira da amince da tabbata gare shi suka zamanto kamar wasu mutane daban indai abin da shahi duniya ne duk wani abu wanda yake da alaka da Allah subhanahu wataala to shine a gaban su shi zaka ga addini ya watsu ya ci gaba mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallama a Madina shikenan suka watsu wajen ya watsa addini suka je har Africa saboda bi ba wai ne ba ko wani kasuwanci ba ko wani fitauci a su dai gurin su ne addini ya ci gaba wani ma ya bar dukiyar shi da iyalin shi da gidansu hal abada ilal abad to wani na karantar da mu yanda suka san matsayin duniya to hakikanin gaskiya idan muka jibi rayuwar mu yanayin mu na yanzu kwarai da gaske a kashi goma kusan kashi takwas ko ce kashi biyar ko kashi biyu ma ba mu san ba mene ne hakikanin duniya saboda yadda muka ba da gaba kai zaman to wa yanzu mu'amala inda ba mu'amala ba ce ta addini ya inda ba mu'amala ba ce ta duniya ku za ga wata mu'amala ce ragaggiya mutanen da za su mu'amala mutane da ƴan kadan wanda ba su da yawa amma da za a ce mu'amala ta hayaniya ta duniya ta kasuwanci ko ta wani siyasa ko ta wani kabilanci ko kuma wani dangaranci ko kasa to sai kaga mutane an zo an tattaru mu'amala mutane su yi danda zo kai ka ce kamar za a tashi duniya to amma inda zaka dibi mu'amala ta addini addini ya gama a aikin addini ne kuke so ku yi kuna so ne a yi fadakarwa sai kaga abun dan kadan ne to wanda duk yana nuna mana kware da gaske jahilcin mu game da duniya tana nunar da mu Allah subhanahu wataala mu yake cewa innama masalul hayatid dunya kama in anzalallahu minas sama'i فاختلط به نبات الارض فاصبح حشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا الله يجعل مثال رايوه الدنيا كما روى ان يمكى سبقا دشيدا سما دي سبكو غاز الرأي اقصى باين دا تابوشي شكا نمدى يستقى تشاكلو سيس ريسك هتو سي دنيا تيس اموى شر كوى ين ان دنك كالي ابو ين ابريكيكا تون شيني رايوه الدنيا كوى سي الله يجعل فاصبح حشيما تزروه الرياح يو دقوبين sai kuma ga ta zama makarma ni iska tana abinda ta ga dama da yanzu da namu ta yayyu da bakin gari komai ya bushe ya zama masara ita tuwa wanda kake gani tsirrai wanda da a gine suke sai da haiwa za a tone su to yanzu ita iska tana nan tana wasa da su karmami sun zama abu wanda yake na banza to haka Allah ke buga wannan misalin duniya fa asba ashima tazuruhu riya iska tana daukar shi to kaga kenan inda mun san da wannan ashe babban abin da ya kamata mu yi mutum ya kula da addinin shi wala shi ne abin da zai tseratar da mutum ko babu wani abin da yake da daraja fiye da shi shi wannan addini wayyazu billah zaka samu daga cikin wanda suke masu imani sai ka samu wanda mana wani wanda ba musulmi ba wanda dai misali ya ma addini hidima zai iya dan keta shi ko ya sa mushi wani rata wajen bi wajen kasancewa ba da gudunmuwa ga addini dan ga dauki misalin Abu Talib babba annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi gudunmuwa ya bashi kariya da cewa bai musulmin ta ba hayyar su amma ko manzo sallallahu alaihi wasallama hayya ne mai mushi alhurma dalilin wannan gudunmuwa da ya ma addini to Allah ya kiyaye zaka samu daga cikin musulmai mutum mai imani mai ganin cewa yana bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama amma inda za ta tsara shi a ce wace irin gudunmuwa ka bada a tsawon kare shekara kaza ba mutum ba ya faɗi wani gudunmuwa ba ta kamammiya wani gudunmuwa mai gwaɓi wani mai girma sai ga an shiga kame-kame to kaga wannan ba ƙaramin matsala ba ne kenan ya kamata mutum a matsayin shi ne mai imani game da addini kakka ce wai in kai sallah kai azumi ka ƙare shi kina a'a akwai aikin da yake kanka aiki ne wanda yake mai girma annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna hadha ad-din hablullahi mamdud tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum eh wannan addini na Allah wata igiya ce mai makama biyu daya igiyar hannun tana wajen Allah subhanahu wataala daya kuma tana hannun kenan mu ma diyan adam masu duk wani mai imani al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallama akwai wata igiya da zai rike wanda wani igiyar mai ake so ana so ta dawwama ta zamanto urwatullahi wusqa ya zamanto addini ya je inda bai je ba ko kuma idan yana nan ya zamanto an inganta shi ya zamanto addini ya ingantacce sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Talib annabi sallallahu alaihi wasallama hayyam ne ma mushi alhurma cewa ne kamar da litarat na aqida suke karantarwa za a dan haffafa mushi azaban wuta ba wai zai fita daga cikin wuta bane za a dan haffafa mushi dalilin me ya ba manzo sallallahu alaihi wasallama kariya lokacin da Qurayshawa suke neman dole sai sun kisa ne ko kuma su kore shi da ƙarshen wa suka ce babu zancen kora kawai kisa ne dan in yaje wani wuri ma tana yawa yayi girma ya samu jama'a ya zo ya yake su hukuncin su na ƙarshe shine kisa ga annabi sallallahu alaihi wasallama to dukkan irin wani walakanci da ake mishi da cin mutunci shi Abu Talib yana daga cikin waɗanda suka tsaya tsayin daka akan cewa lalle ne sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya isar da sakon shi kuma babu wani wanda ya sai ya cutar da shi abu ya tace mashhura yake cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turab dafina yace fasda bi amrika ma alayka dawabatun wa bishir bi zaka wa qarra minka uyira yace na rantsi da Allah babu wani wanda zai zo ya cutar da kai yace ma kai bari kawai ka hodi abin da Allah ya ce ka hodi yace babu wani cuta sai dai daga cikin mangarin shi abin da ma'ana bai ba dadi shine yake cewa laulal malama in ba dan zargi ba na mutane na ba au izara musabbatin lawajattani dam'a bi zaka yaqina da na imani in ba dai ina tsoron ba ka a ce na bar addini iyaye da kakanni ko kuma mutane su zage ni yace wallahi da na bi ka ya tabbatar da cewa gaskiya ne dan menene abin sani cewa maganar shi cewa fasda bi amrika ma alaika dababatun yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ka zo kai wa'azi babu wani wanda cutar da kai kaga haka Allah yake fasda bi ma umar wa adam jahili mana ka isar da sakon da Allah ya umurce ka in ya so duk wasu jahilai ka kau da kai dan wa hakikanin gaskiya ya kamata a karan kanmu mu san menene mana ya kamata mu ma addini ko babu wani abin da yake korar da mu yake kore mu game da taimaka shi wannan addini ko kuma kulawa da shi ta ce wannan kauna duniya kamar wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya musalta mana ita a cikin wannan hadisi wanda muka gani hadisi na biyu wanda zamu karanta hadisi na Abi Zar radiyallahu ta'ala an yake cewa kuntu amshi ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi haratin bil madina ina tare da annabi muna tahiyya a cikin wasu kuraguzai da duwatsu bakake su yake cewa harra fastaqballa uhud yace sai muka huskaci dutsen uhud dutse ne sananne wannan babba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam su diyawa idan zai yi misalin wani lada mai kabri sai ya musalta shi da dutsen uhud fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya abazar qultu labbayka ya rasulullah sai abu zar yace ya manzo na amsa maka fa qala sai yace ma yasurruni ani indi anna indi mislu uhudin haza zahaban annabi yace baya burge ni a ce ina da kutankwacin wannan dutse na uhud ya nuna mishi babban dutse ne yace tamdi alayya salasatu ayyamin wa indi minhu dinarun yace a ce ina da kaman dutse uhud zinariya kwana uku su wuce yace manzo Allah yace wannan baya bai darda mun rai sallallahu alaihi wasallam yace wa inni wa indi minhu dinarun illa shay'un ursiduhu lidai yace wallahi sai na raba gaba ɗaya zan raba su abinda zan rage inji sallallahu alaihi wasallam yace sai dan abinda zan bari saboda bashi dan akwai mai bina bashi bashi amma in dai babu bashi to gaba ɗaya dutsen uhudun nan zinariya zan riga badawa in ba wannan ba wancan kowa sai na rabar kayan kwana uku inji sallallahu alaihi wasallam yace illa an aqula bihi fi ibadallahi hakaza wa hakaza yace sai dai in ta meka wa yake nunawa yace haka zan yi in ba wannan in ba wannan sallallahu alaihi wasallam al yaminihi wa an shimalihi annabi sai yake nuna kenan dama da hagun wanda suke wannan bangaren gaba ɗaya in raba musu raba ma wanda suke wannan bangaren wa min khalfi yace hamma wanda suke baya sun masara sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi in tahiyya yana tahiyya da shi da Abu Zar sai yace innal aktharina humul aqalluna yawm alqiyama yace kaga masu tarawa to a gobe kiyama zaka ga cewa su ne masu kadan haka ya ga mishi magana a dunkule yace illa man qala bil mali hakaza wa hakaza yace sai dai wanda ya yi kyauta sai ke muna dama da hagu ya bada nan ya bada nan ya bada nan to yace in ba su ba to mafi yawan masu tarawa su ne masu kadan a gobe kiyama ila sai nan sai ga jama'u sai ce ya manzo sallallahu alaihi wasallam waɗannan su wane ne su sun makala ni sai nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace makanak la tabrah hatta atiyak kiran baya ce musu su wane ne sai ya ce wa qalilun ma ai ɗan kaɗan ne basu da yawa to shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu tsaya daga nan Abu Zar kakka sake ka gusa ya ce mai di yadda za a yi la tabrah hatta atik sai na zo maka su matsala ka fi sawadin layin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta yi cikin duhun dare ashe ma daddare ne fa samitu sautan kad irtafa Abu Zar sai ya ce sai nake jin wani sauti yayi sama فتخوفت أن يكون أحد أراد للنبي صلى الله عليه وسلم سيني صورم وني يتدد عن نبي إذن حياني ديجي سيجي فارت وأن آتيه أبو ذر سيجي 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 ترى يعمل بيو أبو ذر عن نبي نام أتي ودا بيو يتدد شي يا كما تأجي إنجم يجي فاروا سيكم يجي فذكرت قوله لا تبرى حتى أتيك sai kuma na tuna cewa ya ce mini in tsaya anan ka in sake in gusa sallallahu alaihi wasallama abin bayani da ya mishi falam abrah hatta atali kawai da na tuna wannan sai na ce bai dace ba kenan umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne sai tsaya duk da sautin da yake ji wa qultu da annabi yazo sai na ce mishi laqad sami'tu sautan takhawaftu minhu ya manzo naji wata magana naji wani sauti amma ya bani tsoro lokacin da kaje falam abrah yace fa zakartu lahu sai nace mishi najin da kaza da kaza da kaza da kaza kala sai annabi yace wa hal samita yace yanzu sautin nan ka anya kaji qultu sai abu zar yace na'am naji wannan magana ko kuma dan sautin nan naji shi to manzo sallallahu alaihi wasallam yana mamaki ya akai abu zar yaji فقال سي النبي كيتشي مشي زاك جبريل اي wannan muryar da kaji jibril ne atani yazo muni faqala sai yace man mata min ummatika la yushrik bihi billahi shay'an dakhala janna duk wanda ya mutu daga cikin al'ummarka inda bai shirka ba to zai shiga aljanna qultu abu zar sai yace wa in zana wa in sara koda yayi zina koda yayi sata qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa in zana wa in sara koda yayi zina koda yayi sata wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da gabobi da yawa amma dai darasin da muke a cikin shi ko abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantar da mu shine lokacin da yace da a ce da kaman dusun Uhud na zinariya kwana uku ba za su wuce ba sai ya raba su gaba daya sai dai in yana da bashi to wannan shine abinda zai sa ya raba duka kenan zai aje wani abu dan ya biya bashin da yake tare da shi sai kuma yace mafi yawan masu yawa yawaitawa to su ne masu kadan sai aka ce kadan mi a kadan na lada abu biki yawa wanda zai tara dukiya babu zakka babu taimako na kusa ko na nesa to waɗannan su ne al-mukillun kenan ladan su kadan ne sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi shi ma Imam an-Nawawi ya kawo shi ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da yanayi na rayuwa na duniya da yanda kuma mafi yawa mu abinda su da yawa yake tasiri a cikin zukatanmu shine kudade a bangaren duniyar mu kudade wani kuma mulki wani mata abubuwa dai ga sunan wanda man sallallahu alaihi wasallam a hadisi da dama da yake lokacin da muka danne sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwan guda uku tana daga cikin abubuwan da annabi ya mana kashe shi sirra da mutane ta fita a gare shi mulki dukiya mata babu abinda sallallahu alaihi wasallama yake ji wa tsoron al'umma shi kamar waɗannan musamman ma biyun dan mulki ma da yana da dama-dama akan dukiya da mata yanda manzo sallallahu alaihi wasallama yace lal faqru akhsha alaikum lokacin da suka taru a hajjatul wada yace wallahi ni dai bana ji muku tsoron talauci ni bana ji tsoron wannan yace walakin akhsha an tumsata alaikum dunya fatanafasuha abinda nake tsoro Allah ya shuda muku duniya ya zama to kuna tabagwar baya to kaga duniya kuma da wuya ta wuce wannan guda uku mulki dukiya da mata to jewa waɗannan abubuwan su zai tabagwar baya to sallallahu alaihi wasallam abin da ya mana tsoro in Allah ya bubi in ya bubi a cikin waɗannan to sai ga an shiga tabagwar baya wannan yana so ya kada wancan a mulki wancan yana so ya kada wancan a wannan yana so ya yi wannan kudi shi wancan yana so abubuwa dai ga sunan wanda sai su shigaltar da mutum game da lahirar shi to kuma dukkan abin da ya shagaltar da mutum da lahira to ya kamata a ce abu ne mai muhimmanci to kuma ba na tunanin mai imani zai tunanin akwai wani abu mai muhimmancin da zai shagaltar da shi game da lahira babu shi wannan abubuwa guda uku duka kayan banza ne hadisi da muka karanta farko wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana misalin duniya to wannan guda uku gaba ɗaya suna ciki dan akuya macece mai illa wanda bai da wani anhwani baka iya wani anhwani da shi sai da ka dauke shi ka je ka jewa shi a can juji to yayi waɗannan abubuwa muhimmanci wai game da addini to wannan shine abin da ya kamata a ce duk mai imani ba na ga cewa Allah mu daukacin sarki dan ya ramje shi a gobe kiyama to dole sai ya ba Allah gudunmuwa shi kuma Allah ba wata guda ba gare shi ko wata a ce wani abu wanda zaka taimaka mishi a addinin shi addinin wannan na Allah da muke tare da shi dan sallah da kake da azumi da zakka da sauransu wannan naka ne kuma dolen ka ne kai su amma matsayin ka ne mai imani to amma bi dai ne da Allah shine addinin Allah in tansurullah yansurukum an ku taimake Allah sai ya taimake ku mene taimako Allah shine taimako addinin Allah ya zama to addini yana da daraja yana da matsayi yana da muhimmanci yana da goyon baya yana da gudunmuwa to wannan duk mai imani haka ya kamata ya kasance to saboda kai mamu wasu masu girma anan sallallahu alaihi wasallama yana so ya tarantar da mu ya lallashi zuciyarmu akan cewa wa dukiyar nan da muke so da so da yawa zukatan mu tana da alaka da shi to idan mutum mai imani ne sai ya samu zuciyar shi ruwan sanyi ya daka lallashin ta dan fitina ce wadda take mai girma wadda take da alaka shahawa ce wadda take cikin Adam kamar da Allah ya ce zuyyira lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqattarati min az-zahabi wal fiddati wal khayl al musawwama wal an'am wal haras akwai shahawa wanda Allah ya sama dan Adam akwai shahawa ta dukiya shahawa ta mata shahawa ta dukiya wadda take ta zina da azurwa ko noma ko kiwo wani ma kuma alkhayl musawwama dawaki shi kawai burin shi ai ta sukuwa ana ta zancan sukuwa zai iya daukan doki shi ko ina a duniya zai iya kai shi inda an ce dace ya zo number 1 to burin shi ya cika ko da ya kashe milayika to wannan dukkan sabubban Allah subhanahu wataala yake so ya karantar da mu sallallahu alaihi wasallam yake so ya nuna mana waɗannan ba su da wani muhimmanci su dai wala ga wani shi kuma noma ya dame shi bai da mai hira sai in dai kai ba manomi bane to hirar ku ba ta zuwa ba in kuma kai ba dan sukuwa bane hirar ku ba ta zuwa ba in kai ba dan siyasa bane buku ya zama a wuri ku yi minti 10 kuna hira dan hirar ku ba za su zo daya ba shi dan siyasa dan kaza abubuwa ga sunan jiyawa to amma menene ya kamata a ce ya gama mu abu wanda yake muhimmanci shine addinin nan da dan siyasa da wanda yake shi dawakin su ga dame shi sukuwa da wanda yake manomin ne da wanda shi dan kasuwar ne da wannan mulki addini gaba ɗaya sai ya gama mu zaman to a cikin ƙwarya guda kuma mu ma addinin Allah aiki mu samu gajiya dan kanmu ba wai dan kasancewa ba za mu ƙara Allah da wada madaukakin sarki zai taimake mu lokacin da muka taimake shi kuma shine taimako addini to da muka dibi wannan hadisi na Abu Zar akwai wani darasi babba duk da cewa ba a saman shi bane cewa annabi ya ce mishi kakka tsaya kakka sake ka gusa daga nan sai nazo to shikenan manzo ya tafi a cikin duhun dare a cikin dutsen Uhud kuma a wancan lokaci yana da tazara tsakanin shi da Madina da cewa yanzu ya shiga cikin gari to amma gashi yazo da shi da annabi shi kadai kuma dama yana tsoron azizun alaihi ma'aritu yana tsoron me zai samu manzo sallallahu alaihi wasallam yake jin wata hayaniya sai ya tunanin a ya kamata ya kai wa annabi dauki ya hana shi kai wa dauki annabi ya ce mishi ya tsaya ana wani na karantar da mubin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya ce maka kaza ko tsaya daga nan ne ya kamata ka da ya kamata ka tsaya wannan yana daga cikin min da abis salihin as-salafus salih yana daga cikin al'ada da mutane wanda suke nagari wanda suka wuce addini su zama to mai kyau tarbiyyar su zama to mai kyau ƴaƴansu da matansu da yanayi na mulki da yanayi na zamantakewa na yau da gobe zama to mai kyau saboda mutane ne masu tsayawa inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake tsaya kana kaga nan bid'a batta da gindin zama bid'a ce mai imani yayi wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi ya wuce gona da iri to wannan yana daga cikin abin da yake da lalata imani ya lalata addinin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma amurtukum bi fa'tu bi masata'atum abinda na umurce ku zo gurgurdan iyawa wa ma da hitu kuma an hukunta ne abinda na hana kuma ku bar shi kenan kaga wajen addini ma abu ne wanda yake mai sauki kuma kofa budaddiya inda aka tsuke kofa babu wajen motsi wajen hani ne amma inda wajen umurni ne cewa wane imanin shi da gare kaza ne wane imanin shi kaza ne wata sunna ce wane zai iya yi wane shi ko bai iya yi to wannan duka ba illa bane a matsayin na duk wani wanda ke mai imani mai bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama kenan shi yayi fattaqullah masata'atu to wannan shine biyayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin malaman bid'a idan ana kira irin wannan sai ne ce sai a ce za a addini yanda annabi yayi sai wani ya ce kai ka iya yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaga shi kuma kaga rashin sanin ma'ana sunna so da yawa yake kai mutum ya faɗo ta magana wanda bata da ma'ana tushe ko kuma bata da amfani shine shi manzo sallallahu alaihi wasallam yace abinda na umurce ku da shi ku zo gurgurun iyawa kenan wa da ana zancan bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ana zancan gurguru ne ba wai an ce ba sai kai tak tak yanda annabi yayi haka ne zakai to shikenan wannan wai sai zaman to kofa a rika suka ahli sunna kasancewa wai abin sunna dan an ce abin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai a zaman to kamar abin suka ne wa zai yi abin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan kuma sai a wawaitar da mutane sai a fasa ma sunna gaba daya so ake mutum yayi gurguru iyawan shi hani ne ba a so kwata kwata kada mutum yayi ka to nan wannan hadisi na Abu Zar kore da gaske hadisi ne wanda malami suke magana akan shi akan cewa biyayya sahabbai da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan haka ya kamata mu mu kasance mutum kada ya zamanto bin ka sunnar ka ta annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ayi ne abinda ya maka dadi ne sukari a zuciyar ka zaka aikatawa wanda ya zamanto gashi nan sai zamanto baka aikatawa to wanda bai dace ba kuma imanin ka ya zamanto imani ne wanda yake biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam game da wani dalili dashi shi da damu ta tabbata gare shi haka kuma hadisin yana karanta da mu da muhimmanci shine bashi a matsayin ka na mai imani in dai ba dole ba to me dace wa mutum ya zamanto bashi kamar al'adar shi ka ci bashi anan ka ci bashi anan ka ci bashi a can rayuwar ka kwata kwata ka tsara ta akan bashi wani abun ma wani abu ne na likis jin dadi ne wanda ko da shi ko babu shi zaka iya rayuwa ka je ka ci bashi wai dan ka yi shi to wannan baya daga cikin tarbiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tarbiyatar da sahabbai na farko sallallahu alaihi wasallam bayan hadisan shi wanda an wuce sun wuce irga idan mutum ya mutu idan aka zo za mu sallah sai ya juya ya ce mishi ya ce ma sahabbai yana da bashi in aka ce yana da bashi sai ya ce to ku mishi sallah ni dai ba zan mai sallah sai wani sahabi ya ce ni zan dauka zan biya mishi bashi to shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mishi sallah lokacin da addini ya waɗi ya girma musulunci ya samu kuɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama ya ce to shi shine kafilin kowa ma'ana ya dauki nauyin kowa wani ya rasu an zo sallah yana da bashi yana da bashi sai manzo ya ce sallah to ni zan biya sai mishi sallah to wannan yana karantar da mu bashi ba karamin illa bane game da imanin mutum ko da bayan ka mutu illa ce mai girma kenan wai dan jin dadi abinda ba tilas ba kada mutum ya saba ma zuciyar shi cin bashi dan wani abu ne wanda yake na samu sai da rayuwa ka ta kasa albarka dan bashi abu ne wanda kusan ba za ka samu rayuwa sa'ada ba ta rayuwa domin duk kowane lokaci a hurgice gaji ganin wanda yake bin ka bashi tashin hankali ne bin titin shi da bin unguwarsu wannan shi ma duka tashin hankali ne to kaga kenan sa'ada ta rayuwa za ta makunci kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce idan mutum ya mutu zuciyar shi marhunun mana za a sa ta wani kaso za a rate ta in aka biya maka bashi sai a sake ta idan ba biya bashi ba tana na a rate kenan inda ma kai mutumin kirki ne kai bauta Allah a cikin kabari za ka samu rauda min riyadil janna mana irin dan dadin da ake ji na mutumin kirki a kabarin shi to kaga kenan kai ruhin ka yana nan bashi ya tsare bashi ya sa an saka kaso kaga kenan bai dace ba a rayuwar ka ya zaman to ka maida shi wani abu na al'ada shi yasa a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da a ce ina da kuɗi na zinariya kamar dutsen uhud a cikin kwana uku zan raba su in ka ga na rike wani abu yake gama abin zar to sai dai dan in biya bashi sallallahu alaihi wasallam kenan wani daga cikin tarbiyyar da ya ba ma sahabbai tsira da mutum da tabbata gare shi to shine malami na fito su kuma lokacin da ake zancan mu wani tajhiz kamar abubuwa na horko horko wanda idan ya mutu yaya za a gyara mamaci to ho bashi ho shine abu lamba shine lamba da fari ka hin azo wani rabon bashi azo ne wane ne abubuwa da za a yi ta yi to ya kamata fa a tabbatar da cewa ana bin shi bashi ko ba bin shi ai gaugawa a je a biya bashi to kaga wannan abu ne wanda yake zai ki ka imani illa ga imanin to wannan kuma duka idan ka dunkule su duka suna daga cikin abubuwa waɗanda suke da alaka da duniya wanda shine hadisin na farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana sanar da mu ita kuma ko da a harshen larabci idan an ce duniya abu ƙasa kishiyan uliya ne abu wanda yake sama ita duniya ƙasa duk wani abu wanda ka san bai da wata daraja wanda shine a ƙasa kaskantacce ƙarshe daga shi he kidin tashi to zaka yi musulunta shi wannan shine duniya sallallahu alaihi wasallama yace da a ce duniya tana da daraja kwatan kocin hukuken kuda yace da Allah bai shayar da kawuri ruwa dan dugo guda amma sai sa kaga inna Allah subhanahu wataala yu'ti ad-dunya liman yasha wa liman la yasha aw liman la yurid amma wala yu'ti al-imana aw wala yu'ti ad-din illa liman yurid Allah yana ba dunya ga wanda yake so da wanda bai so sai ga babban attajiri babban mai kudi ba ma mai imani bane bai da ma alaka ta kusa ko ta nesa amma Allah ya bashi saboda mai walakanci abu ne amma Allah bai ba da imani ko addini sai wanda yake so kaga kenan man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi ddin wanda Allah ya nufaci shi da addini da alheri shine mutumin da Allah zai sa sai ga ya gane addini yana addinin shi da ida ilimi bauta Allah tana da ita ke da muhimmanci a gare shi to wannan shine alheri na karshe wanda Allah subhanahu wataala yakan sa bawan shi to mu kuma yanzu so da yawa muka lissahi alheri da abubuwa na duniya to wanda yake dukiya mai yawa kusan mutum zai lissafa cewa kuma Allah ya san shi idan mutum ya ga yanayin shi ma dukiyar shi ba ta da yawa sosai to sai ma ya sa zuciyar shi cewa ko Allah ma baya san shi ko kuma Allah bai mai abu kaza ba to wannan duka ba a kiyasawa waɗannan abubuwa ne wanda babu kiyashi a kansu abinda ya shafi dukiya abinda ya shafi iyali wani mulki ko ilimi ko wane ne gaba ɗayansu mutum a gobe kiyama zai je haka yanda ya zo yanda ka san mutum da ya zo duniya bai da komi to haka zai koma lahira bai da komi to saboda haka duk abin da Allah ya baka a nan duniya kai istiglalin shi wajen neman lahira shi yasa a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce innal muksiruna humul muqilluna yawmal qiyama wanda suke masu yawa su ne masu kadan a gobe kiyama sai malamai suka fassara cewa ai masu yawaita dukiya yawaita ilimi yawaita mulki yawaita ƴaƴa duk abinda ka sani na duniya in dai kana yawaita shi to a gobe kiyama za a same ka kuma kai ladan ka kadan ne to sai togaccen cewa sai dai wanda ya zamanto yayi istimalin wannan abin da ya yawaita shi akan addini kenan ladan shi zai yawa kana dukiya mai yawa ka ciyar da ita don taimakon addini mulki ne gare ka ka bada agaji don taimakon addini ilimi ne gare ka don taimakon addini wani iyali ne gare ka ƙarfi ne na jiki shawara da sauransu don taimakon addini to waɗannan su ne a gobe kiyama za a samu cewa za su fita daga cikin muqillun kenan wanda suke da kadan mai dukiya ne amma kuma gobe kiyama gashi ne da dimbin lada mai mulki ne a nan gobe kiyama kuma yana lada mai yawa mai ilimi ne amma kuma to wanda kenan ya aiki da ilimin shi ya aiki da dukiyar shi ya aiki da mulkin shi akan taimakon addini to amma ba wannan ba abin kai cewa dan hisabin dukiya kada ya isa mutum matsala a gobe kiyama hisabin mulki ya isa mutum azaba a gobe kiyama hisabin ilimi ya isa mutum ma'ana azaba a gobe kiyama dukkan waɗannan guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wanda suke masu ilimi a kiyama bayan an yi hisabi dan wuta sun shiga wuta sai wasu mutane su ga an kewaye wani ana ta kallo wani ma ya mance da azabar shi duk da cewa cikin wuta yake ga wani nan ana ta jan shi ashe wane ne wanda ya sani ya taki masu ilimi wanda basu yi ba aiki da iliminsu akan addini ko kuma aikin Allah shi kuma mai mulki a gobe kiyama idan Allah ya zo da shi to warko abinda za a mishi hisabi yana daga cikin abubuwan da zai rasa abubuwa da yawa inuwa al'arshi domin annabi ya ce inda ya yi adalci da zai shiga cikin inuwa al'arshi to bai yi adalci ba ya yi zalunci to Allah maraukin sarki zai mishi bayani cewa limanil mulkul yau sai a ce na Allah ne sai a shigar da shi huta wanda ke mai dukiya min aina kasabaha wa fima anfaqaha sai a zo a tattaro shi to ta ina ka nemi wannan dukiya kuma ta ina ka ciyar da ita sai mutum ya bada amsa sai ya wuce kaga kenan akwai aiki to amma menene zai sa mutum ya samu lada mai yawa mutum ya samu dan sassabci ko da Allah ya kama shi da laihi game da ilimin shi ko da dukiyar shi ko kuma da mulkin shi shine zamanto ya taimaka wa addinin Allah yana da lada da yawa to wannan ladan shine zai cece shi ko kuma dalilin wani abu wanda yayi mai girma a kasancewa taimakon addini sai Allah ya gafarta mishi sai ya shiga gidan aljanna to saboda kai uwa masu girma ina ganin cewa muna da dakata daga nan babban dai abin da zamu fahimta a wannan hadisi guda biyu wanda muka karanta wanda hadisi ne wanda Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ya kawo a kitabul Riyadus Salihin babu zuhud fi dunya wa taqlil al akhirah babin da yake magana akan mutum ya zama to ya dan ja baya kadan akan abin da ya sani duniya kuma ko da yana niyyar ma a ran takaita kada ya zama mutum duni ya kaso wannan hadisan guda biyu to a takaitan takaitewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya zuciya tana son wannan abubuwa ita wannan duniya tana son ta to irin wannan hadisai da wannan ayoyi da muka karanta sukan sama mutum ya sama zuciyar shi ruwan sanyi dangana ya zama to mutum yana da kana'a ya zama to kuma addinin Allah subhanahu wa ta'ala yana da daraja kina duk abin da ka mallaka ka dauke shi misalin da annabi buga mana hadisi na farko to sai ga cewa abin ya zama to mai sauki sai ka dora addinin Allah darajar shi ta hau kanka abu na karshe abin da zan faɗi shine wannan darasi namu gaba daya bai bayani akan cewa mutum ya zo ya zaune ya ce a shi babu ruwan shi da duniya ba dole ba sai yayi aiki dan neman abinci baya je ba kasuwa baya yi ba duk wani abu darasin mu bai magana akan wannan inna ma ana zance ne akan zuhudu dan da an ce zuhudu kamar da Ibn Taymiyyah fasara cewa duk wani abin da ba za mai baya ma amfani ba a lahira kabar shi to wannan shi ake cewa zuhudu duk abin da zaka samu amfani shi a gobe kiyama ka rungume shi wannan shi ne zuhudu dan dole al-mu'minu qawiyyun kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk da cewa duniya walakatacciya ce ga yadda take yayin da rage take kuma bai dace ba mutum ya zamanto hannu rabbana ya zamna marasa aiki dole al-mu'minu qawiyyun khairun wa habbu ila Allah mutum ya zage wajen neman abinci dan neman kariyar kanshi da iyalin shi da al'ummar shi wannan dole ne haka kuma mutum ba zai zamanto ba ma'ana ya kasance daga cikin waɗanda suke cewa ahlus sufa ko kuma wanda ake cewa sufiya mutane wanda suka jama addini magana idan da mutum ya zo ya zauna babu kaya na kirki babu wanki babu wanka babu neman abinci babu komai abubuwa da yawa sai ta aishi shi zai yi shi babu aski babu wa duk wani abu wanda yake da tsafta bai da shi sai a ce wannan ai zuhudi ne wannan ai kuma gudun duniya ne ba gidan gaskiya wannan ba zai san zuhudi da hakika zuhudi da hakika shine mutum zai neman dukiya amma ya ma addinin Allah hidima zaka nemi ilimi kamar addinin Allah hidima zaka iyali da mulki da sauransu gaba ɗaya wannan ka tattara kamar addinin Allah hidima wannan shine zuhudi na kirki kuma abin da zai amfane ka a gaban kiyama wannan shine zahiri zamu riya da ayat da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa bima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasiwaka min ad-dunya dan karura lokacin da yake cewa Annabi Musa shi kudin shi dashi ne ai dubara shi da wayen shi sai Allah ya amshi dukiyar kai ma aka yi rabi gaba ɗayan suka shiga ƙasa duk da dama mina khalaqnakum fi yawmin wahid to shine a ƙarshe sai Allah ya ce ka nema cikin abin da Allah ya baka darul akhirah gidan duniya wannan shine abin da ake ce duk abin da Allah ya baka ilimi ne dukiya ne mulki ne ka nemi rayuwar duniya da shi kuma wannan dama ce wala tansa nasibakum min ad-dunya sai Allah ya ce kada ka mance wani rabo naka da duniya duk da cewa qarariya ce ba ta rundar da ba ta da komai amma kana da rabo a cikin ta na mai imani sa kaya mai kyau sa abun hawa gida abinci dole duka Allah subhanahu wataala ya ba mu dama yana daga cikin gode ma ni'imar ubangiji subhanahu wataala abinda muke daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu a cikin ladan gaba daya wanda ke na kuskure da Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah ya kare mu da imani kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu dama karfin gwiwa wanda zamu taimaka ma addinin shi dare ko rana Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum